I, Muhammad Umar Bago,
do solemnly swear and affirm.
Do solemnly swear.
Sabon gwamnatin jihar Niger a Nigeria, Alhaji Umar Muhammad Bago kenan, a lokacin da yake shan rantsuwar kama aiki a matsayin gwamnatin jihar Niger tare da mataimakinsa Comrade Yakubu Garba. Jihar Niger dai mai yawan jama'a kimanin miliyan 5 da a yanzu haka wasu yankunanta ke fama da matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda 'yan bindiga ke cin karansu babu babbaka a yankunan. Akan haka ne ma al'ummar jihar Niger ke cike da fatar ganin sabuwar gwamnati za ta kawo masu ƙarshen wannan matsala. Ga dai abin da wasu daga cikinsu ke cewa.
Sunana Jonathan Batsa. Matsalan tsaro yanzu muna damuna, amma duk manoma ba su iya zuwa daji su yi noma. Duk yanda za su yi mana maganin wannan abin, Allah Ubangiji zai nuna musu. Domin mu mun san cewa sojojin ƙasarmu in dai za a tashi da gaske, waɗannan mutanen da 'yan sanda da soja ba za su gagara ba.
Sunana Barista Maryam Kolo. Saboda mu mata mu ne muke wahala a ƙarshenta, mazajenmu ne a wajen, matanmu da yaranmu ne duka ake kwacha. In kuma ana magana insecurity gaba daya, an kali bai kwanta ba, ba abin da zaka iya ka tsinana.
Sunana Sanusi Sani. Muna fatan wannan sabon shugaban ƙasa ya bude boren nan, kuma duk wasu abubuwa da ya san cewa an yi su an takure, to a warware su saboda mutane su samu walwala. Idan aka samu walwala, in Allah za a samu matsalar tsaro zai yi sauki, sannan kuma tattalin arziki zai bunƙasa, zai dawo yadda ya kamata insha Allah.
A cikin jawabinsa dai gwamna Umar Muhammad Bago ya ce zai tunkari matsalar rashin tsaron gadan-gadan.
We shall collaborate effectively with security agencies at the national.
Ya ce za mu haɗa hannu da jami'an tsaro a matakin ƙasa da ma sauran matakai daban-daban domin mu shawo kan matsalar rashin tsaron, domin kare dukiya da kuma rayukan jama'a.
And to ensure safety of lives and property throughout the state.
A can jihar Kwara kuwa gwamnan jihar Kwara Abdulrazak Abdulrahman ne tare da mataimakinsa Mr. Kayode Alabi suka sha rantsuwar kama aiki a wa'adi na biyu a jihar. Gwamna Abdulrazak dai ya ce zai yi amfani da ƙarin shekaru 4 na mulkinsa nan gaba wajen ƙarasa ayyukan ci gaban jihar da ya fara.
The next 4 years will consolidate the gains of the first tenure and
ya ce shekaru 4 nan gaba wani sabon tubali ne muka aza harsashinsa domin samar da ci gaban tattalin arziki a jihar Kwara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.